Michel Joseph a assuré la mise en onde de ce journal. Kelvin Farr.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yafo makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Laraba 7 ga watan Agustan shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafi da su ga Ibrahim da kanan labarai.
To baba, shugaban kungiyar Hizbullah Hassan Nasrallah je talata ya ce ya wajaba ga kungiyar mayakan tare da Iran su mai da martani kan kashe-kashen wasu kusoshin Hamas da Hizbullah da Isra'ila ta yi, ko da ko me zai faru. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya yi sanadin rugujewar gine-gine da kuma mutuwar mutane 17 a arewacin Sudan. Sannan mataimakiyar shugaban Amurka kuma yar takarar shugaban ƙasa Kamala Harris ta sanar jiya Talata cewa gwamnan jihar Minnesota Tim Walz shine zai mata mataimakin shugaban ƙasa idan ta yi nasara a zaben shugaban ƙasa.
Kajin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa gwamnan jihar Bauchi Bala Abdulkadir Kauran Bauchi ya ce yana tare da matasa masu zanga-zangan kuncin rayuwa a nan Bauchin, to sai dai ya ƙara da cewa
we are with the youth in Bauchi state, but at the same time we are not with them in terms of the unleashment of mayhem.
Da kuma ba ma tarayya da duk matasan a ayyukan ta'addanci da suka jibanci dalata dukiyoyi da kuma kashe mutane.
Yan kasar waje mazauna Burtaniya na ci gaba da nuna fargaba biyo bayan kisan wasu yaran mata guda uku da ya haifar da zanga-zanga a fadin kasar.
Masu tayar da darduma sun yi aiki ne bisa rashin fahimta da jahilci. Abin farin ciki shi ne gwamnati na daukar mataki tare da yin adalci ga waɗanda ke da hannu a rudanin da waɗannan darduma suka haddasa.
Kamar kowace safiyar Laraba, yau ba muna tafi da shirin baki mai yanka wuya na Murtala Faruku Sanyin, na wanda shirin a yau zai duba batun zanga-zanga da matasa ke yi a fadin Najeriya akan matsin rayuwa da ake fama da shi a kasar. Amma bari mu fara da shirin labaran duniya tukuna.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Shugaban kungiyar Hizbullah Hassan Nasrallah je talata ya ce ya wajaba ga kungiyar mayakan tare da kasar Iran su mai da martani ko da ko me zai biyo baya saboda kashe komandan kungiyar ta Hizbullah a wani hari da Isra'ila ta kai ta sama a birnin Beirut a makon jiya, da kuma kisan gillar da aka yi ma shugaban Hamas a birnin Tehran na kasar Iran. Waɗannan kashe-kashe biyu, wato na Fuad Shukri a kasar Lebanon da Ismail Haniyeh a kasar Iran, sun dada janyo zaman tardar a gabas ta tsakiya da ƙara yuwar fadawa cikin cikakken yaki a yankin. Kasar ta Yahudu da Hizbullah sun sha musayar wuta kulle yomin a kan iyakar kasar Lebanon tun bayan da kungiyar mayakan Hamas ta kai hari ranar 7 ga watan Oktoba shekara ta 2023 kan Isra'ila. A wani jawabi da aka yada ta gidan talabijin, Nasrallah ya ce kasar Iran ta samu kanta a wani yanayi da ya zama jazaman a gare ta, ta mai da martani kuma abokan gabanmu suna jiran sakamakon cikin firgici. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya yi sanadin rugujewar gine-gine da dama da kuma mutuwar mutane 17 a arewacin Sudan a daidai lokacin da ƙasar ke fama da yakin da aka shafe kusan watanni 16 ana yi tsakanin bangarorin mayaka da ke gaba da juna, abinda wani jami'in asibiti ya gaya ma kafar labarai ta AFP kenan jiya Talata. Adadin waɗanda abin ya ritsa da su ya karu zuwa 17. A cewar wani ma'aikacin asibiti a Abu Hamad, wani karamin gari a jihar River Nile ta kasar ta Sudan mai tazarar kilomita 400 arewa da Khartoum babban birnin kasar, gidaje wajen 17,500 ne suka ruguje, abinda ministan madafun rayuwa Samir Sa'ad ya gaya ma manema labarai kenan jiya Talata. Kuma wai mutane akalla 170 sun ji raunuka. Ma'aikatar tsaron Rasha jiya Talata ta ce ɗaruruwan sojojin Ukraine tare da taimakon tankokin yaki da motoci masu silke sun kai hare-hare kan yankin Kursk na kudancin Russia, inda sojojin Russia suka tunkare su. Sojojin Ukraine dai ba su ce komai ba. Yau abokan gaba sun yi wani yunkuri na kutsawa cikin yankin Kursk na kasar Russia, a cewar bayanin rundunar sojin Russia na baya.
An ji makaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan, hukumomin gwamnati da na jami'an tsaro sun kakabawa karamin hukumar Katagum dokar hana fita da kuma zirga-zirga na tsawon sa'o'i 24 biyu bayan zanga-zangar da matasa ke yi wadda ta shiga rana da 8 da ta janyo kone-kone da kwasar kayayyakin sakatariyar yankin da kuma kona motoci da lalata gidan tsohon mataimakin gwamna Alhaji Balatela, Alhaji Babatela. Ga dai Abdul Wahab da ci gaban labaran wato da karin bayani a cikin wannan rahoto da ya aika mana.
Kwamishinan ƴan sanda a jihar Bauchi, CP Awal Musa Muhammad, a tattaunawa da shi ya yi ƙarin haske game da batun dokar hana fitan.
Mutane sun yi yawa, sun fito da dama, suna ƙoƙarin su lalata kayayyaki na gwamnati, sun ma fara lalatawa kamar sakatare da Allah ya ba mu sa'a ne kurin ba su kone ta gaba ɗaya ba. Sannan sun je gidan gwamnati na Azaran, sun faffashe gilasussuka, sun cire AC air condition, ko da yake daga baya duk an samu an dawo da su. Sannan sun yi attacking ɗin gidan wani mutum a cin ɗan siyasa ne amma baya rike da wani mukami yanzu. To waɗannan abubuwan suka aka zauna a matsayin security council meeting, aka ga cewa abun in aka bar shi zai iya tabarbarewa, to gara a sa dokar ta ɓaci don a bawa jami'an tsaro damar su gane ba ta gari. Da aka kafa yanzu yawa 24 ba fita, kowa ya zo na gida.
Daga bisani na tuntubi wasu daga cikin mutanen garin Azare da suka shaida mini cewa yanzu haka suna zanne a cikin gidajensu da iyalansu.
To wannan al'amari ne sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tunda dama ne karzo ha, ko kuma mun ji ba ita fara ba san yanda za ta fado, ba san yanda za ta kare ba. Yanzu ne kowa ya kaɗi doka, ya bi umarnin gwamnati, kowa ya koma cikin gidajensa tare da iyalansu mana cikin gida a zazzaune.
Wallahi an sa kashu dai kan 24 hours wallahi. Yanzu ma ka je muna gida, amma dai ana dan fukuta dai haka jifa-jifa.
Akan fita a ji a yi sallah kenan?
Eh, ana fita a ji a yi sallah. Kuma jami'an tsaro sun ba da sanarwa duk wanda ya kara daga tutar rashin nan za su kama shi ko waye shi.
An daga tutar rashin?
Eh, an daga Azare din, an daga.
Da batun wanda aka raba din
nan? Eh, wanda aka raba dai suna asibiti.
Sunawa ne?
Din akwai mutum uku dai da aka harba, suna asibiti, wani a hannu, wani a kafa, wani kuma a takashi ne ma hakan nan, amma duk suna asibiti.
Ba su mutu ba?
Eh, ba su mutu ba.
A wata sabuwa kuma, gwamnan jihar Bauchi kuma shugaban gwamnonin jihohin PDP, Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Gauran Bauchi, ya bayyana cewa jawabin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi wa 'yan kasar kan batun yunwa da mulkin gwamnati marar daɗi da cewa holoko ne kawai.
The speech of the president is very empty. It is rather escalating the whole situation.
Gwamna Bala Abdulkadir ya ce jawabin shugaban kasar holoko ne, ya daɗa dagula lamura ne, kamata yi ya saurari gwamnoni kasancewarsu ginshiki na farko don tuntuɓa, mu gaya masa abubuwan da suke faruwa, mu ma mukan tuntuɓi shugabannin ƙananan hukumomi. Sai suka yi gaban kansu, suka gabatar da jawabi da bai nuna tausayawa wa matasa ba. Muna tare da matasa a jihar Bauchi.
We are with the youth in Bauchi State, but at the same time we are not with them in terms of the unleashment of mayhem, violence and destruction of lives and properties.
Muna tare da matasa a jihar Bauchi, a yayin da kuma ba ma tarayya da su matasan a ayyukan ta'addanci da suka jibanci lalata dukiyoyi da kuma kashe mutane. A ɗaya gefen kuma, Comrade Garba Taylor Herwa Ganawu Jilgwambe ya ce maganar shugaban ƙasa ba holoko ba ne, sannan ya ci gaba da cewa
jawabinsa ba holoko ba ne, ba inda shugaban ƙasa zai magana ya zama holoko, domin Allah ne ya ba shi shugabanci kuma Allah ne zai karba. Abinda ya yi daidai muna masa fatan alheri. Kowa ya tsaya dariya, ya fara ta zubar da ruwa. Dama abin da ake tsammani shi ne ya yi, kuma ya yi haka saboda haka muna masa godiya da abin da yawa a Najeriya gaba ɗaya.
Muhammad Muhammad, muna Amurka daga Bauchi a Najeriya.
a gaida Abdulwahab Muhammad da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da dandalin X da kuma Instagram. Yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
To baba, mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta sanar jiya Talata cewa gwamnan jihar Minnesota Jim Walz shine zai mata mataimakin shugaban kasa idan ta yi nasara, wanda wannan dori ne kan jerin muhimman abubuwan da suka biyo baya tun bayan gabatar da ita da shugaba Joe Biden yayi a matsayin wadda yake so ta zama yar takarar shugaban kasa ta jam'iyyar Democrat kasa da makoni uku da suka gabata. Da take bayani kan Walz, Jennifer Lawless ta jami'ar Virginia ta ce,
a progressive who's been able to win rural red conservative districts,
Jennifer ta ce wannan mai ra'ayin gabade-gabade ne wanda ya yi ta nasarar cin zaɓe har ma a wasu gundumomin masu ra'ayin riƙau, wanda ya kuma iya samun nasara a faɗin Minnesota har ma a wuraren da ba na masu ra'ayin gabade-gabade ba, wanda mutum ne da ya mallaki bindiga kuma ya yi yaƙi, tsohon soja ne wanda aka haifa a Nebraska, saboda haka mutum ne da ya fahimci yankin tsakiyar Amurka.
Is born in Nebraska, and so it's somebody who understands middle America.
Ita kuwa wata mai katin zaɓe daga Pennsylvania mai suna Kim Brown cewa ta yi,
I don't know too much about him, I'm gonna learn about him now that I'm over.
Kim ta ce ban san shi ba sosai, zan yi bincike kan shi tunda Kamala Harris ta zaɓe shi. Tuni Harris da Walz suka fara yakin neman zaɓe tare da zumar karaɗe muhimman jihohin zaɓe, inda suka fara da yammacin jiya Talata a jihar Pennsylvania. A ƙarshe, ga dukkan alamu, wani shiri da ƙasar Iran ta yi na hallaka tsohon shugaban Amurka Donald Trump na da alaƙa da wani mutumin ƙasar Pakistan mai alaƙa da ƙasar Iran ɗin, wanda burinsa shine ya auna wasu ƙarin fitattun 'yan siyasa da jami'an gwamnati. Ma'aikatar Shari'ar Amurka jiya Talata ta bayyana wasu tuhume-tuhume da ake ma mutumin mai shekaru 46 mai suna Asif Machan, da cewa ya zo Amurka a watan Afrilun wannan shekarar da zaman samun 'yan ina da kungilar kisa waɗanda za su iya wannan aikin. To amma bisa ga bayanan tuhumar aikata babban laifi da aka gabatar kansa, wannan shiri ya wargaje bayan da mutumin da Machan ya tuntuɓa a ƙoƙarinsa na ganin an aiwatar da aika-aikar ya tuntuɓi jami'an tsaro.
Ta gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. An dai shiga zaman tsardar a sakamakon yadda zanga-zangar da ake dangantawa da masu tsantsauran ra'ayi ke ci gaba da bazuwa a sassan kasar Burtaniya, biyo bayan kisan wasu yaran mata uku da aka yi a wani gidan rawa. Kuma tuni wasu 'yan kasashe wasu kasashen duniya ciki har da Najeriya suka fara gargaɗin al'ummarsu da su yi takatsantsan kuma su guji duk wani wurin da akwai cinkoson jama'a. Wakilin muryar Amurka a Turai Ramatu Garba Baba na da ƙarin bayani game da halin da ake ciki.
Mun san cewa kwanakin baya an kashe wasu ƙananan yara guda uku, wanda kuma an samu wasu mutane sun je sun yaɗa labarin ƙarya kan cewa wani musulmi ne ya yi wannan kisan na yara guda uku, wanda kuma ba haka ba ne.
To mafarin rikicin kenan da ya jefa kasar Burtaniya cikin yanayi na rudani, kuma kawo yanzu zanga-zangar ta ci gaba da bazuwa a biranen kasar. Dr. Salim Abacha, ɗan Najeriya mazaunin birnin Manchester inda rikicin ya fi kamari, ya ce shakka babu ana fuskantar wata gagarumar barazana, sai dai gwamnati tana ɗaukar matakin da ya dace.
Tushen wannan ƙiyayya da tarzoma ƙungiyoyi ne masu tsaurin ra'ayi irin na English Defense League suna zargin bakin haure da musulmi bisa kuskuren matsalolin tattalin arziki da siyasa. Mambobin EDL da magoyan bayansu sun fito zanga-zanga a titunan birnin Manchester, wanda ya koma lalata kadarori na bakin haure da musulmai. Masu tayar da tarzoma sun yi aiki ne bisa rashin fahimta da jahilci, abin farin ciki shine gwamnati na daukar mataki tare da yin adalci ga waɗanda ke da hannu a rudanin da waɗannan tarzoma suka haddasa.
To wannan ya jefa rayuwar baki da dama cikin fargaba. Abdulsamad Galadima ya ce tabbas yanayin da suka tsinci kai abin fargaba ne.
Yadda muke kallon abu a matsayin mu na baki shine abu ne wanda yake da firgitarwa, saboda a matsayinka na bako dole ne in ka ga wani hayaniya ya tashi a gari wanda ba garinka ba hankalinka zai tashi. So gaskiya abin zai shafe mu ga baki daya, sai dai kawai muke duk wanda yake zama a nan Ingila ya yi kokari ya zauna cikin aminci da mutane da baki daya.
Tuna sauran kasashen duniya kamar Najeriya da Malaysia da Indonesia da ma haɗaɗɗiyar daular Larabawa suka so mu fitar da gargaɗi ga al'ummominsu da su yi taka tsantsan, sannan waɗanda ke ƙasar su nisanta kansu da zanga-zangar.
Sunana Hauwa Yusuf Fantuwa ne, yar jarida ce da nake zaune a ƙasar Ingila a cikin birnin London, amma a halin yanzu ina ƙasar Najeriya a cikin birnin Abuja. Ni kuma na shiga wani hali yanzu na gabas yaki baya damisa. Na shigo Najeriya ana zanga-zanga wadda ta zama tarzoma mai tsoratarwa, sannan kuma na baro kura a baya. Ina tunanin shafaki yadda na shiga ko zan shiga idan zan koma ƙasar da nake zama, wato ta Ingila.
A yayin da ƙasar ta shiga cikin wannan rudanin, Prime Minister Keir Starmer ya yi wa 'yan ƙasar jawabi yana mai cewa ko kaɗan gwamnati ba za ta lamunci duk wani yunkuri na haddasa ƙiyayya a ƙasar ba. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.
Ta gaida malama Ramatu. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16:25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar sadarwa voahausa.com ko kuma sashihausa.com don sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu ku ga shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Assalamu alaikum. A ranar Alhamis da ta gabata ne dai, 'yan Najeriya suka so mu gudanar da zanga-zangar nuna adawa da abin da suka kira rashin kyakkyawan shugabanci sakamakon tsananin rayuwa da 'yan kasar ke fama da shi. Duk da yake an tsara zanga-zangar ta kasance ta lumana, amma tun daga ranar farko aka sami rahotannin barkewar tashin hankali a wasu wurare kamar jihar Kano, lamarin da ya kai ga hukumomi kafa dokar hana fita biyo bayan asarar rayuka da dukiyoyi. Zanga-zangar ta ci gaba tare kuma da karuwar tashin tarzoma a wasu yankunan kasar da dama, lamarin da ya sa shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu gabatar da jawabi ga 'yan kasar da sanyin safiyar Lahadi, wato bayan kwanaki uku na zanga-zangar.
Hello Nigerians, I speak to you today with a heavy heart and sense of responsibility. Aware of
tuse dai duk da yake 'yan kasar sun kwana da tsokin abinda jawabin na shugaban kasa zai kunsa, a maimakon sanyaya gwiwar jama'a, jawabin na shugaban kasa ya daga tunzura masu zanga-zangar, saboda ya kasa taɓo batutuwa da ƙorafe-ƙorafen jama'a a ra'ayin masu fashin baki irin su Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na Jami'ar Bayero da ke Kano.
Shugaban kasa ya yi jawabi wanda ya yi kama da na bikin cika shekararsa guda a mulki, ko kuma na bikin tunawa da ranar demokaradiyya. Ya ambaci abubuwan da gwamnatinsa take yi waɗanda yake ganin su ne za su fitar da ƙasar daga halin da ya gaje ta a ciki. Babu wani abu da ya yi na wanda ya nuni da cewar an shigo wani hali na musamman, ko kuma ya ɗauki ko da guda ɗaya ne daga cikin bukatun da masu zanga-zanga suke ta ambata ya yi magana a kansu. Za ka iya cewa akwai abin da yake na ban mamakin, akwai kuma abin da babin ba mamaki a ciki. Abin da yake ba mamaki din shi ne shugabanni sun saba duk wata dama da suka samu su yi magana sai ta lissafa abubuwan da suke ganin sun yi gwaninta a cikinsu. amma abin mamakin shine ka sati shiga haji irin wannan kwana uku babu tabbas tana tangal-tangal a ce babu wata magana da ta nuna wannan banda dan alkini da yunna dan kadan na cewar ya san an yi taji a wasu jihohi to gaskiya yana nuna cewar masu yi kula da shi su masa bincike su kuma rubuta masa bayanin da zai karanta wa yan kasa gaskiya ba su yi aikin su yadda ya kamata ba ko dai su din ba su gane hatsarin da ake ciki da matsalar da aka shiga ba ko kuma suna zaton za a iya kawar mata da kai ko kuma na kasa wutar kawai tsawa kawai shi shikenan ya isa haka kowa ya koma ya ci gaba da ayyukan sa kan na sake ji kan na sake gani suna zaton irin wannan barazanar za ta yi wa ruwa mutanen labudda dai akwai kashi a bangaren waɗanda suke kula da shi sannan shi ma kuma akwai kashi a bangaren sa da aka ba shi wannan bayani ya iya karantawa ga tare da ya gano cewa wannan bayanin matsala ba zai daɗa janwa ba a madadin ya warware ta to wallahi akwai fargaba kwarai na cewar wannan jawabin nasu dai fusata masu yin zanga-zanga zai iya janwowa ta daɗa haɓaka ta daɗa ɗaukar lokaci don haka ta daɗa janwo asara mai yawa kuma ta jefa ƙasar da tsarin demokaradiyyar a cikin niyyarsu.
Wannan lamari dai ya sa zanga-zangar sauya sabon salo domin ko bayan ga ƙara azamar fitowa da jama'a suka yi ciki har da wasu wurare da aka kafa dokar hana fita masu zanga-zangar a wasu yankunan sun rirrike tutocin ƙasar Rasha yayin da aka jiyo wasu suna kira ga sojoji da su yi su kwace mulki.
Mun yi abubuwa domin nuna wa shugaban kasa mu kai mai kokenmu na halin da al'umma suke ci na yunwa. Muka saurare shi aka ce zai jawabi. Ya yi jawabi ya ce gashi abubuwa ya faɗa wanda babu mu san me ya kansu muka rasa kai da gindinsu. To wannan tutar Rasha muna amfani da ita ne domin idan shugabannin ƙasar America za su iya ganin wannan su iya taka shugabannin mu birki akan abin da suke mana domin in suna so su ci gaba da tafiya da tsarin su akan mu.
Mu a duniya mun ga yadda wannan gaban ƙasa na Rasha yake ta fafutuka akan haƙƙin talaka na ƙwato wa talaka haƙƙinsa shi yasa muka ga ya kamata mu sanarwa da duniya waɗanda suke da kishin ƙwato wa talaka haƙƙinsa su fito su sa baki domin Allah ya kawo mana sauki a cikin wannan lamari.
Wannan sabon yanayi ya ja hankalin gwamnati wanda har ya kai ga shugaban kasa jagorantar wani taron gaggawa na majalisar tsaro tare da dukkan hasoshin tsaron kasar. Major General Christopher Musa babban hafsan sojin kasa na Najeriya ya ce kada tutar wasu kasashen waje a Najeriya babban laifi ne na cin amanar kasa.
Kasan kwanakin mun zo mun magana da shugaban kasa muka yi mishi bayani akan matakin da muka sa a kasa game da wannan zanga-zanga. To duka jama'a suna kallo sun ga cewa wannan zanga-zanga abinda muka riga muka yi kashedi da shi cewa akwai miyagun mutane da za su dauki lokacin wannan lokaci su kawo baci-baci a cikin kasa. Mun ga yanda ake kone-kone abubuwa yanda ake sace-sace a ko'ina. To yanzu mun sake zuwa kuma da shugaban kasa mun zo mun yi mishi bayani matakin da muka dauka an mun ga cewa mun ga ɗan sanda suna kan aikin su mu sojoji muna nan muna kallo a tsaro yanzu mun duba mun ga waɗansu sun dauki tutocin waɗansu kasashe suna yawo da yawa a ko'ina suna yawo da shi wannan abun ba abin da muke so bane kuma ba abin da muka kara bane muna so mu yi wannan lokacin mu ga mu jama'a duk wanda aka kama shi yana wannan ya kuka da kanshi za mu dauki mataki domin wannan abun ba abin da ake so bane sannan mun ji kuma waɗansu suna kuka suna kira cewa sojoji su zo su dauke babu sojan zai tashi ne wani abu karɓar mulki demokradiyya muke so demokradiyya kuma za mu kare a cikin aikin da muke yi kaga mu dukkan mu fito nan tare muna aiki tare a kullum muna magana da juna muna aiki mu tabbatar cewa ƙasar mu ta zama da lafiya kuma maganar da muka yi ma shi shugaban ƙasa mun tabbatar mishi da cewa muna aiki tare dukkan mu muna son ƙasa muna son demokradiyya ta ci gaba babu soja babu wani da zai tashi wani abu tare kayan da yan sanda tun da aka fara wannan abu yan sanda ke aiki amma ya kai lokacin da sojoji ma ina ji za mu shigo don mun ga yanda kone-konen ya tashi yanzu kaga yanda abubuwan da aka yi a Kano a Kaduna a wurare daban-daban ba abin da ya kamata a yi bane a wannan kasar ballanta ne arewa mun san cewa muna cikin matsala ba abin da zai zo muna wani kone-kone fa akwai mutanen da ɗan farin kaya ne kayayyakin su ne ma aka jaka kone wannan sace-sacen da ake yi bai kamata ba muna roƙon jama'a su bari kada su yi don wani ya tura su don mun san cewa ko waɗanda ƴan ta'adda da ke ciki da ke tura su suke ba su kudi suke kiza su cewa su je su wannan abu in an kama su za su kuka da kansu
to sai dai kuma Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na ganin cewa fa ya kamata a yi taka tsantsan wajen tunkarar wannan lamari na rike tutar kasashen waje
in aka dauke shi sama fushi ne kawai zanga-zanga suka yi kamar yanda yan kandisa suka dinka daga Twitter America iPhone da suke daga Twitter Israila idan aka dade zurfafawa kuma masu zanga-zangan nan halin da suka fada a ciki da World Bank da IMF suna da hannu kuma a America suke wata kila nuna fushi ne da America inda an san ba sa ga maciji da Rasha wani dalilin a Niger da Mali da Burkina Faso da aka juyin mulki yammacin duniya sun matsa musu lamba sai suka nemo Rasha to ba mamaki masu wannan zanga-zanga suna hasashen kila yammacin duniya su daure wa gwamnati gindi amma sun juya musu baya to za su nemo Rasha to sannan a ƙarshe ina tunanin saboda sun san cewa Tinubu kaman yaron yammacin duniya ne kuma ya bata musu rai dan haka bari su bata wa iyayen gidansa rai ina da za a yi garaje in aka kaurin fassara shi da cin amanar ƙasa ba lalle yaran nan sun ma san me cin amanar ƙasa ba ba lalle sun san takamakon abin da zai iya biyo baya ba kawai ina cikin fushi saboda haka in wani ya zo kawai kai ku zo ga tutar Rasha ku zo mu zagi America sai kawai su karɓa a bincika ba yaran da suke daga tutar za a bi ba waye suke dinka musu tutar me suke san su cimma
masana dai yana ƙara yin kira ga ɗaukar matakan da suka dace domin kare ƙasar ta Najeriya wacce suka ce tana fuskantar babban kalubale a halin yanzu
rayuwa ta yi tsada da yawa duk inda ka ce wa mutum ya taho abinda kake son yayi zai aikata maka da shi manyan uwa da suka jagoranci irin wannan juyin juyin hali na duniya kamar irin in ka dauki su Chugo Vera na Bolivia ko su Mao Zedong ko su irin su askasta suna duk sun yi amfani da dama da talauci wanda yake cin al'umma suka zo suka rika ba su dan abin da za su ci a baya bayan nan in ka kalli mayakan Boko Haram sun yi amfani da same irin wannan damai in ka kalli mayaka na Niger Delta sun yi amfani da irin wannan pattern din insecurity da ya gallabe mutane a arewacin Najeriya waɗannan mutane tsaye daga cikin pattern na recruitment din su shine suna amfani da talauci da al'umma suke cikin shi su jawo su su shiga cikin wannan sabga ta su kuma za su iya samu abin kashewa
masu saurare a nan ku za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin a madadin dukkan aboka aiki musamman daji Balawe da ya tsara sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC
madalla da ida murtala da wajen ne kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarin shi amma a takaice
shugaban kungiyar Hizbullah Hassan Nasrallah jiya talata ya ce ya wajaba ga kungiyar mayakan tare da kasar Iran su mai da martani koda ko me zai biyo baya saboda kashe komandan kungiyar ta Hizbullah a wani hari da Isra'ila ta kai ta sama a birnin Beirut a makon jiya da kuma kisan gillar da aka yi ma shugaban Hamas a birnin Tehran na kasar Iran waɗannan kashe-kashe biyu wato na Fuad Shukri a kasar Lebanon da Ismail Haniyeh a kasar Iran sun dada janyo zaman tsardar a gabas ta tsakiya da ƙara yiwuwar fadawa cikin cikakken yaki a yankin ruwan sama kamar da bakin ƙwariya ya yi sanadin rugujewar gine-gine da dama da kuma mutuwar mutane 17 a arewacin Sudan a daidai lokacin da ƙasar ke fama da yakin da aka shafe kusan watanni 16 ana yi tsakanin bangarorin mayaka da ke gaba da juna abinda wani jami'in asibiti ya gaya ma kafar labarai ta AFP kenan jiya talata ma'aikatar tsaron Rasha jiya talata ta ce ɗaruruwan sojojin Ukraine tare da taimakon tankokin yaki da motoci masu sulke sun kai hare-hare kan yankin Kursk na kudancin Rasha inda sojojin Rasha suka tunkare su sojojin Ukraine dai basu ce komai ba mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta sanar jiya talata cewa gwamnan jihar Minnesota Jim Walz shine zai mata mataimakin shugaban ƙasa idan ta yi nasara wanda wannan dori ne kan jerin muhimman abubuwan da suka biyo baya tun bayan gabatar da ita da shugaba Joe Biden yayi a matsayin wadda yake so ta zama yar takarar shugaban kasa ta jam'iyyar Democrat kasa da baku
To ban sauraro da haka da muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima kadan da hatsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi wato karfe 7 agogon Ghana da GMT za ku ji maimakin wannan shiri yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balawe da ya shirya ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan lokacin wato Mr. Charleston Baba Yako Makirin ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi wassalam.